kamar ni yanda nazo daga karamar hukumar Tofa nazo zan amfana da wannan training na computer kuma kyauta wanda ga mutane nan daban-daban muna murna muna farin ciki da wannan abun nan kuma muna mai godiya ubangiji abin da yake nema Allah ya bashi
alhamdulillahi muna ɗaya daga cikin waɗanda za su samu wannan horo daga AB Muqaddam Foundation da form da komai na training komai kyauta ake yi ba tare da an ba da ko CC ba
Waɗannan wasu matasa ne daga cikin ɗaliban da za su samu horo kan kwamfuta da suka fito daga wasu daga cikin ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano. Gidauniyar AB Muqaddam ta buɗe taron bayar da horon ne a wani ɗan ƙaramin biki da ta gudana a ƙaramar hukumar Dala da ke birnin Kano. Malam Sunusi mai talata uba ne ga ƙungiyar ɗalibai ta ƙaramar hukumar Dala ya ja hankalin ɗaliban da za su samu horon da su mayar da hankali.
Waɗanda za su samu wannan horo zan ja hankalinsu da su yi haƙuri, su tattara hankulansu, su kuma sani yau duk inda ka samu fahimtar abu guda ɗaya zai iya amfana maka a fannoni da yawa, baran kuma ilimi na na'ura mai ƙwaƙwalwa. Abu ne wanda yake yanzu duk duniya da ita ake alfahari, kuma fahimtar ta ko ƙaƙa al'amari ne da yake tallafawa wanda Allah ya sa ya samu fahimtar.
Malam Baffa mai talata babban jami'i ne a gidauniyar.
Alhamdulillah wannan kusan shine kashi na uku wanda wannan foundation zai na AB Muqaddam na koyar da yara ilimin kwamfuta kyauta ba tare da yaro ya biya ko CC ba. Domin shi wannan bawan Allah da yake daukan gabarin yin wannan abin shi AB Muqaddam Foundation jarin matashi ne wanda Allah ya hore masa ko ya huwace masa irin waɗannan kokari wajen ganin cigaban matasa a wannan ƙaramar hukuma ta Mutadal.
Wajen bayar da horon wanda gidauniyar ta AB Muqaddam ta shirya ta hada gwiwa ne da kamfanin Amne Global Lens. Shugaban kamfanin Kwamar Abdullahi Garba Amne ya mun karin bayani da cewar
to babban shirin mu dai gaskiya abin da yake ran mu abin da yake gaban mu shine mu ga ya matasan mu na jihar Kano za su kasance sun samu ilimi kuma ilimi musamman na computer domin ita harkar computer ta zama ruwan dare komai sai da ita ta zama komai da ruwanka ko me zakai a rayuwa dai yanzu ta duniya dole sai ka hada da harkar computer to shi sa wannan foundation yazo muka tattauna da shi muka ga ya kamata mu bada gudunmuwa mu kuma mu zo mu hadin kai da shi domin mu zo mu bawa matasan mu wannan ilimi na computer.
Abba Bala Dala shine shugaban gidauniyar ta AB Muqaddam wanda ta shirya horon ga matasan da suka fito daga ƙananan hukumomin jihar Kano. Yayi ƙarin aske kan ayyukan gidauniyar da kuma abin da yasa suka shirya bayar da horon.
AB Muqaddam Foundation muna yin ayyuka da yawa wanda suka shafi tallafa al'umma a fannoni daban-daban kamar harkar lafiya, harkar ilimi, kokari wajen magance matsaloli da ba da shawarwari ga shugabanni akan hanyoyi da dukkan wata matsala da aka sani da samar da ayyuka ga matasa a gwamnatance da kuma kamfanonuwa da dukkan inda muka san zamu taimaki matashi wannan foundation yana tsayawa ka'in da na'in domin ya ga farantawa al'umma kamar yadda yake wasu sun sani to alhamdulillah mun zabi wannan program na computer a wannan lokaci kamar yadda mun yi a baya dan mu ƙara tunatar da matasa muhimmancin irin wannan ilimi kuma su sami ilimin a cikin sauki.
Daruruwan matasa ne ake sa ran za su samu horon wanda zai kwashe tsawon makonni ana gudanarwa a birnin Kano. A wannan zamani dai kwamfuta ta mamaye dukkanin bangarori na rayuwa wanda masana ke cewa matukar mutum yana son samun ci gaban zamani cikin harkokinsa na yau da kullum dole ne ya samu ilimin kwamfuta domin ya tafi daidai da zamani. Karshen rahoton kenan. Suleiman Ibrahim Madubo, Sasha Nausa na Martaba FM daga Kano a Najeriya.